Gwedu yanda bafune fonde hansiyan fonde rano kitibere kono goje memuna gazibu wone kan in labo se tilas goy fondo fosokon am zankai di kasu yam mi se bizabu
losko luminar
hal zankan tale te igi hinga kita se kan mantira im kwanda kasu igi hinda to ji wakin iye imadan goy kan tilas te labo se lokto kwa ga habuyan wallo kwal habuyan zankai kasu ga aga sandi ima bisa zanka fo wali hinka ya din ga jama si banga dawo zankai kasu ga
kontrol luminar
dogne fonno go zankai kai di kase kalbi
D'abord, ils ont.
Sintinaida, Iguanda, Hagibo, Bokan, Igate, Kangihingi, Nogway, Konzoyan, Satayu, Samburan, Kaso, Band, Iguanda, Fondo, Minga, Gahama, Zingendi, Yadin, Mono, Iwan, Wayan, Diano, Abis Albe, Iwana, Inga, Iguanda, Fondo, Gahambano, do Hare, Wayan, Diango, do Hare, Iguanda, Fondo, Sajo, Yongo, do Hare, Yadin, Mono, Iguanda, Mantala, the Dari, Iga Salus, and Kay, Kaso, Gumo,
Kipi.
Out for Chino, Ahimimims and Kachits and Sokon Kagasan, Chit Fuedo.
Dale, text on D.
Sakia. Ine zuzai mu fondo yan sambu kito sanno mu wasu gaban asindi mani a gwanda gigi fo wal gigi hinka di yano rano gwanda alwati kan ikwasu zanga daida da gano wal amanin wayan iguzuzo no handu iddo am kito bi daman hinga ba am bogata
liber le detenu
zanka chize mu jamajin nigite
se form
ina ganji borai hinna kan gwanda fondo im kwai kito dogati zanka izuzo gurefiya kan gidi zuzo se gwamnati gwaitiri gadi ko ciyasi lakkan ne su ko da ko ciya hayaye wal ko ciya wakilufu da ko ciya man to jiga waikin hakku da kan wai borga wala an fundika kito hima ga tetu gureira
zan kan go hije fura mu albere banda ni ga kiti sandal beri
a ko ciya hima ima kiti inga hinne a zan ka tarasi kan mantira ima morgunda wai borya wal albere
ni aux adultes
de bayan telephone cin sai no zan kai di kasu Niger
kan vous voyez
un di zanka izuzu na zanka dan kasu kulu fundino aka wala hauga gobar dan gidan wala mu akan wai burga hasarau kai nai maga tarai kasu ni gadan ina zuzai ta wandi kan kalamu kwa jiri waikin da haku ko ciyawo zanka dainu ya dinga imanu hansayen saye zama da zanka kan wai burga an dan gidan wala na fundika burai kan sate tali gace cin gaimu bana ase ni gine zuzai mu ko ciya gayi halsan no mai ganda
Attention, ça pèse.